this house, trap my burial self, snare my mind, no more space to slither. But a gift for a deep breath inside, where the chaos has me captive, where there's no exit sign. We'll fuel the stupid fire with these feelings of mine. Da 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 da